godim Allah subhanahu wa ta'ala da Allah kama wannan rana ta Litini 17 ga watan Zulhajji hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1437 wanda ya daidai da 19 ga watan September 2016 inda zamu saurari tsaraban goren sallah a inda shehu yake ba mu bayanai hadaran Qutbul Maktum wa barzakh al-Ma'sum wa lamma shi Muhammad Tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda aka ji a tsaraban Eid al-Fitr aka ji bayanan sahabban Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu da bayanan gidan Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu maza to insha Allah wannan karan tsaraban Eid al-Adha shi zai shiga mana bayanai ne a hadaran Qutbul Maktum na bayanan waliyai mata sahabban Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu da sauran bayanai insha Allah and za mu saurari dan karatun ayan Qur'ani mai girma wanda ke bayanin waliyai daga al-Ramma Malam Adam Katibu na gidan Sheikh Malam Usman mai tantabarai kusfa zare fiti and za mu saurari waɗannan gwalagwalan bayanai daga fadilati Sheikhul Islam wa sa'adatul anam Malam Sheikh Usman ibn Ashawi Idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa zare fiti akramakum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأبلي وأنجي وأتم وأتلي وزكي وأربي وأوتي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تعالى ينزل مبارك باتر دا مولد قلوب المكتوم وبرزه المحتوم مولانا الشيخ أحمد التجاني مولانا الشيخ أحمد التجاني مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف الحسني أبو العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا به آمين قدب المكترون الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه كما يندزو أتاريه شي شريف إلي جيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي شريف إلي جيكا النبي كما يندى salasallan shi take wato salasallan shi wato shine nasaba daga kan shi zuwa kan mahaifin shi zuwa kan kakan shi wato shine al-Sheikh al-Sharif Sayyidi Ahmad al-Tijani radhiyallahu anhu shi kuma bin Sayyidi Muhammad al-Mulaqab bi Abi Amr wato zan karanto salasallan shi wato Tijani kenan radhiyallahu anhu wanda wannan salasala in ka rubuta ta kasha tana yin amfani wajen maganin karatu wanda bai da basira yake so ya gane karatu sosai in an biya mishi riƙe in yana shan wannan salsala Allah zai ba shi gane karatu da hadda da hadda ci duk abin da yaji in mare lafiya ne aka rubuta mishi Allah azza wa jalla zai ba shi lafiya insha Allah idan mutum kuma ya laya ya sa a gida ko shago ko wajen sana'a Allah zai kiyaye gidan ko shagon daga sharrin barayi ba za su shiga ba ko ƴan fashi ko gobara Allah zai kiyaye gidan da mutanen gidan ko shagon da dukiyar da ke shagon kuma ka san a gona kuma kai laye aka birni a gona Allah zai sa gonan albarka kuma Allah zai kiyaye ta daga dukkan sharrukan barayi da fari wato fari da kuma kwari masu cutar da kayan gona in kuma ka sa a mashin ko keke ko moto ko jirgin sama ko jirgin ƙasa ko jirgin ruwa Allah zai kiyaye wannan abin hawan daga sharrin hadari insha Allah ta'ala albarkacin karamomin sunayen wayannan manyan waliyyai da aka lissafo har zuwa kan shugaban annabawa da manzanni Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana rubutawa a sha ana rubutawa a ilaya wanda kuma sai a jikin shi ma Allah zai kiyaye dukkan sharri gaba daya Allah kawai zai dinga buɗa mishi kofin alkhairai Allah zai dinga buɗa ma kofin alkhairai sannan kuma ana karantawa a roƙi Allah da su ga sunan an samu wannan sirrin ne tun farko daga qudubul makatun wa barzahul ma'atun Maulana Shamra Tijjani radhiyallahu anhu ni kuma wanda ba ni izinin wannan sirrin shine Maulana Ash-Shehu Al-Hadal Maulana Ash-Shehu Al-Hadal Al-Harazmi radhiyallahu anhu na Kano shi kuma ya samu izinin wannan sirrin ne hannun shehun shi a shehu alhaji Abubakar Atiku radiyallahu anhu shi kuma ya samu izinin wannan sirrin ne ta hannun shehun shi shehu Abubakar mijin yawa radiyallahu anhu shi kuma ya samu izinin wannan sirrin ne ta hannun wata waliya babba mashahuriya shehiya a cikin dariƙar da jami'a sayyida qari'a sunanta na yanka sayyida hadija amma na da lakabi da sayyida qari'a to sannan ita kuma sai da ƙari'a ta samu izinin wannan sirrin ne daga hannun Shehu Muhammad al-Bashir jidan Shehu Tijjani radhiyallahu anhu shi kuma Shehu Muhammad al-Bashir az-Zaituni ya samu wannan sirrin ya samu izinin wannan sirrin ne ta hannun baban Shehu Muhammad al-Habib radhiyallahu anhu shi kuma ya samu izinin wannan sirrin ne Shehu Muhammad al-Habib ta hannun baban Shehu Tijjani to ga sanannan nan shine Shehu Ahmad Tijjani radhiyallahu anhu dan Sayyidi Muhammad al-Mulaqab bi Abi Amr. To Muhammadu shi kuma ibn al-Muhammad al-Mu'tar Muhammad al-Mu'tar bin Ahmad Ahmad bin Muhammad Muhammad bin Salim Salim bin al-Eid Eid bin Salim Salim bin Ahmad Ahmad dinnan al-Munaqab bil-Ulwani wa ta'ata shi Ahmad al-Ulwani duk manyan shugabanni ne duk manyan waliyyi ne duk manyan sharifai ne shi Ahmad al-Ulwani dan sai dan Sayyid Ahmad dan Sayyid Aliyu dan Sharif Abdullahi Sharif Abdullahi dan Sharif Abbas Sharif Abbas dan Sharif Abdul Jabbar Sharif Abdul Jabbar dan Sayyid Idris Sayyid Idris again dan Sayyid Idris Sayyid Idris dan Sayyid Ishaq Sayyid Ishaq dan Imam Ali Zain Abidina dan Sayyid Ahmad Sayyid Ahmad dan Sayyid Muhammad سيد محمد وكان عامل قبل النفس الزكية شريك سيد محمد النفس الزكية نفس الزكية دان سيد عبد الله الكامل سيد عبد الله الكامل دان حسن المثنى حسن المثنى دان حسن السبدي حسن السبدي دان سيدنا علي سيدنا علي دان أبي طالب وإن نزرع سمسوطة سيدنا فاطمة مجينة من سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوني كان داك سكين بيانا ذكر شاف سلسلة شو تجاني رضي أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع كان زوني سنة إيايام لريدا kama mahaka tijaniya to kuma na kala baran na ka iyaye ni kowa ya tuna shi barowa bane yara kayanka ya zama soce fara baba ni ta yi gure da na gura Allah dan zamu gaba da karatun maulidi na shi wata janiyar da lanu amma zamu fara bayani ne a karatun mu na yau da na gobe da na jibi insha Allah akan abin da ya shafi waliyai mata waliyan mata kuma wadanda suke yan tijaniya wasu a cikin su ma mukaddamai ne amma ba za mu tsawaita kawo karamomi ba tukuna domin su mu kawo sunayen su tukun da yawa a san sunayen shi ma wani karama ne wani ilimi ne abinda shafi gidan shoti Daniel Karanhu muna so mu samu koda a kalla dai koda guda 100 in dai kaji ayo ba kai 100 ba to a sauran a gaba in muka sa misali a cikin samu 25 misali ko 30 goma 30 juma 30 insha Allah 100 dai muke so mu sa inda duka sai kama 100 dai amma da wani abu sai mun ƙara akan darin insha Allah in tayo mun ƙara akan darin in tayo wannan kuma bayani kan wasu daga cikin waliyai na al'umma da suka wuce kamun zai shi tijan da lanu kun da kamun zai shi tijan ko kuma su dari ko ma daban zamu iya amma dai zamu fara da na gidan mu tukuna wanda akalla sai san haura 100 insha Allah to na farko a cikin waliye mata da zamu fara wadanda muke so mu sa sunayen su wasu ma da karamomin su wanda zamu fara da ita zamu fara da wata babban waliya kashifa arifa wanda ake mata kirari ake ce mata ad-durratun nafisatu lu'lu'u mai tsada lu'lu'u mai tsada ita ce wace kenan as-sayyidatu lala aisha lala aisha lala aisha ita ma yayin shauti can magana Lala Aisha Lala Aisha yar bin bint Sayyid al-Asil Al-Waliyul Jalil, Zil Barakatul Gazirat, Wal Anwarul Kasirat, Afkanahu Allahum Al-Abarar, Wato Shine Ash-Shehu Abu Abdullahi Sayyidi Muhammadan, Bin Muhammad Sunusi, At-Tijani Al-Maddawi, Radiyallahu Anhu. Wato Sayyida Aisha, Yar Shehu Muhammad, Shima Shehu Muhammadu, Dan Shehu Muhammad Sunusi. Lala Aisha, Lala Aisha, Dukan da Lala Aisha. Wato ita Sayyida Aisha, ita kanta sharifi ya ce, babanta sharifi, kakanta sharifi, ana musu laƙabi da familin Banu Sunusi, Lala Aisha. Sunan familin su ne Banu Sunusi. Wannan Lala an gane su ce Lala a yaran su abin da suke nufi shine Sayyida. Lala to Sayyida kenan. Lala Aisha, Sayyida Aisha. Misali kaman yaran Walu sun ce Bayi Niyas, ma'anar shi Baba Niyas. Lala Aisha sunan mahaifiyar Shehu Tijjani kenan. Sayyida Aisha ƴar Shehu Muhammadu, Shehu Muhammadu shi ma ɗan Shehu Muhammadu Sunusi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabihi amin. Shin aka ce tana daga cikin mata waɗanda suka samu daraja, shi ne ministan muridi yake cewa ma an jabat hardun minal gawani, ma an jabat hutun minal gawani fi kulli mamada minal zamani ka misli ummi shehinar rabbani. Aisha tadahiratul hisani famali hawa iyati baharin kamalaha bishehina imamil ulama fi walla wajijina bin muhutari uhibbihi wa sahabihi al-ahayari iz anjabat bihi ridan musaddidan muhazzaban mumajjadan musawwadan min ba'aliha zi sharafi dini wa sharafi ilmi wa dini muhammadin najalal fatal muhutari najalal rida ahamad zil fahari najalal mufahamil imamil alim sayyidina muhammad bin salim. Yake cewa Sayyida Aisha din nan mahaifiyar Shehu Tijjani Al-Anhu ta samu abin alfahari sosai, ba wanda suka fita a cikin mata na duniya sai dai matan da suka haifi annabawa. Mata iyayen annabawa su ne kaɗai suke gaban mahaifiyar Shehu Tijjani, sai ko mata iyayen sahabbai su ne kaɗai suke gaban mahaifiyar Shehu Tijjani. Wato misali mahaifiyar Annabi Ibrahim, mahaifiyar Annabi Musa, mahaifiyar Annabi Isa, haka manyan waliyai ne. To duk iyayen annabawa Allah bai ɗaukan annabi ya sa a cikin mahaifan da waccan matan ba siddiqiya ba. To iyayen annabawa mata da iyayen sahabbai mata to su ne kaɗai suke gaban mahaifiyar Shehu Tijjani. Da kuma iyayen ahalul bait din nan, wato iyayen sayyidina Hassan, mahaifiyar sayyidina Hassan, sayyidina Husaini, sayyida Fatima kenan. Sai da to mahaifiyan wato mata mahaifan annabawa da mata mahaifan sahabbai da mata mahaifan ahalul baiti su ne kaɗai suke gaban sayyida Aisha, amma an banda su sai su ba kamanta. Sunna ta haifi Shehu Tijjani, Mudubul Makatun, Wabar Zahul Mahatun, Mulana Ashamul Tijjani, Radaranu suna sai mata Lala Aisha, Lala Aisha. Sai kuma ta yi wafati tare da mijinta a ranar Idi, lokacin hijiran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yana da shekara 1196. Rigirigi. shi Muhammadu Bashiri ne zai fita a wannan lokacin Muhammadu Bashiri shine ya ziyarce ta a wannan hijira ya je da ta hijira 1196 domin shi ita kai wafati ne lokacin Sultu Jami'a da shekara 16 da ita da ita mai bin shi shi Muhammadu tare da kai wafati a ranar 1 kuma ranar Idi ranar Idi tare da kai wafati saga Sultu Jami'a hijira da shekara 1150 to sun wafati gaba daya ina da shekara 16 kenan 1166 suka wafati radiyallahu anhum wa ardahum wa annabihim amin ita sai da Aisha ba wani bayani zamu kawo na karamominta ya isa karama kurin a ce Allah ya bata daya wani ke shine shugaban waliyan farko shugaban waliyan karshe shugaban waliyan sammai shugaban waliyan kasai shugaban waliyan mutane shugaban waliyi a cikin aljannu da ruhani da duk halittu gaba daya to da duk wani karama daga wani wali yayi ya samu ta hannun danta shi ko shi Muhammadu Bashiri radiyallahu anhu ne Jami ibn Bashiri shi ma ya yabi mahaifin shi Sultu Jami radiyallahu anhu yace zatu diyanati was siyanati wal haya wal hilmi wal shiyam al ihsan al zahira sawamatun qawamatun qad khusisat bi ma'arifin wa awarifin mutawafira yace mace ce mai kula da addini mai kamewa mai natsuwa mai hakuri mai kyawun dabi'u mai yawan azumi mai yawan qiyamul layli mai ilimin ma'arifa mai yawan sauta mai yawan alkhairai lam tatarikil a'mal hatta da'afha fahiyal musabbahatul ilah fahiyal musabbahatul ilah zakira yace wannan mata sai da Aisha tana da yawan ayyuka na ibadu a cikin addinin musulunci mai yawan tasbihi ne mai yawan zikiri ne hatta koma ga Allah sai da Aisha mahaifiyar shi namu da Tijjani radhiyallahu anhu abin da zaka faɗa na tarihan wasu waliyai mata da kaji labaran su zaka ji sai dawance sai dawance sai dawance waye tana kasan sai da Aisha mahaifiyar shi Tijjani lal Aisha kuma ita ma sharifiyan ne kuma mahaifiyan ta ma sharifi ita sharifiya babanta sharifi mahaifiyan ta ma sharifiya to mun ji sunan mahaifinta sai da Aisha yar shi Muhammadu shi Muhammadu dan shi Muhammadu Sunusi shi Muhammadu Sunusi dan shi Abdullahi sai da Aisha yar shi Muhammadu shi Muhammadu dan Muhammadu Sunusi Muhammadu Sunusi dan shi Abdullahi kabilu banza an su banu Sunusi mahaifiyan ta fa sai da Aisha yar sayyida Hadija sayyida Hadija dona mahaifiyan sai da Aisha ce rigirigi sai da Hadija binti Sheikh Sharif Dawud gaji mahaifiyanta Sharifiya sai da Hadija ita kuma babanta Sharifi Sharif Dawud da kafa an shiryo mun fitowar mazaje sai an shiryo da shi shugaban waliyai dan waliyi dan waliyi dan waliyi kakan can da farko annabi Muhammad kuma mahaifiyar shi Sharifiya sai da Aisha babanta Sharifi Shehu Muhammadu baban Sharifi Shehu Muhammadu Sunusi sun baban Sharifi waliyi Shehu Abdullahi mahaifiyar sai da Aisha kuma sai da Hadija sai da Hadija yar Sharif Dawud kaji tushen kudubul makatu kaji tushen ubanmu in ubanka ya kai nam ubanka ho bayanin na rigiri godo mala makatum go para za kula mahatum al hatam al katam sallallahu zamu je wajen waliya na biyu wato kenan sayyida ruqayya as-sulusi sayyida ruqayya as-sulusi at-tijani ita ce yan gudubul maktum yan shehu tijani waliya ce shehi ya ce arafa ce kashifa ce sai da ruqayya ce yan shehu tijani uwa dai uba daya rigirgi kuma ta girma tai tsawon rai tai aure ta haihu ita ta karɗari kanshi ta zama wani abu dan tamashi Abdullahi al-Maddawi shi ma ya shigo ɗari ɗan ya zama sahabi ya zama wani abu sai da ruqayya ita ce shiqiqi ne shi Tijani radhiyallahu anhu wane ne ya aure ta تزوجها سيد بن زيان شو محمد بن زيان شي اوريتا شي اوريتا تو دي اوريتا لو شي زون فرقو باي دريقا سي كارفين تاي مي شياوا تبيان تاي مي شياوا يك تافي شي مقامي تافي شي كشفي تجي غاسيا شي ما تزام ايا غري سي با حدو تشا سي با كودي كودي مي ياوا سي سكي تسكي دا شي ما زي كوما شي غوري من يدان الله ba zai fiye zama mijin hajiya ba ta tsara mata raki kawai shi ma ya koma neman ya da Allah da mai dawo da shi wata jani shi ma a ƙara haɗa shi da da ya rabu da ita ta je ta aure a Shehu Muhammad Abu Taliat bin Isa daga nan ta aure Shehu Muhammad to shi da wannan Shehu Muhammad shi ne suka haihu da shi aka samu ɗa namiji shi ne sunan shi Shehu Abdullahi al-Maddawi shi Abdullahi al-Maddawi dan Shehu Muhammad Shehu Muhammad dan Sharif Isa yiri yirgi wadi sayyida hadija yan kudubul makatun miji na farko shi Muhammad bin Ziyan da sai daga ba yi ba ya ba ta saki da din zai karo sarki sai kuma ajel ta aure shi Muhammad Abu Taliat shi ne suka yi Shehu Abdullahi al-Maddawi wanda a zamanin shi ne su da jani shi lamana sai da shi ne shugaban mahaddata al-Qur'ani shugaban masana alqur'ani na duniya gaba daya Shehu Abdullahi al-Maddawi dan sayyida ruqayya ita kuma yan Shehu Tijani muna gida ne gidan kudugul makatum rigirji daga gidan sayyida ruqayya as-sulusi at-tijani sai mu je gidan waliya na uku sharifiya as-sayyidatu ummu kulsum as-sulusi at-tijani ita sayyida ummu kulsum alayha salam wa radiyallahu anha sayyida ummu kulsum ita ce kanuwan sayyida aisha sai da Aisha ma ce shi Tijani kaga ce ta tana kun innan shi Tijani kenan inda kanuwa innan shi ne mu uwa dai uba daya rigirgi ga ta sharifiya ga ta waliya ga ta arfa ga ta kashifa duwaliye mata nan da zamu lissafo su a karatun ba wacce ba kashifa ba ba wacce ba ta ganin al-arshi da al-kursi da sammai da abin da ke cikin sa ba wacce ba ta ganin abin da ke gabas da yamma kudu arewa sama kasa ba wacce ba ta ganin aljanna ta wuta ba wacce ba ta ibo dukiya daga halaran gai ba wacce ba ta zuwa maka a taki uku duk wanda kake da lissafo din wajen mutan dari kuma ba wacce ba ta maka mun kudu ba niyya ba gaba daya sayyida ummu kulthum as-sulusi at-tijani tana matsayi ne na tana matsayi kenan inna kenan ko na shi at-tijani da anhu ita kuma da ta girma wane ne ya aure ta wanda aure ta shine as-sayyid al-sheikh ash-sharif abdul qadir bin bulir yaki Sheikh Ash-Sharif Abdul Qadir bin bulir yaki yawa shine mijin sayyida ummu kulthum tare da shi wato sun shi ma dan aini malami tare da shi sun haifi Sheikh Muhammad Farid Zaman Sheikh Muhammad Farid Zaman da ƴaƴa biyu mata take Sayyida Ashura da Sayyida Mubaraka Sayyida Ashura da Sayyida Mubaraka sun zune ƴaƴayen Sayyida Ummu Kulthum wacce ta haife tare da mijinta Sheikh Ash-Sharif Abdul Qadir bin Bulir Yaki nan daga baya kuma ta haifi Sheikh Ahmad bin Abkirin Sheikh Ahmad bin Abkirin baitin wancan ya wafati baitin mijin na farko ya wafati ta aure Abkirin ta haifi Sheikh Ahmad tare da shi wannan Sheikh Ahmad din bin Abkirin shi ma ya tsawon rai ya rayu da Sheikh Tijjani ya ga Sheikh Tijjani ya ka dalika Sheikh Tijjani radiyallahu anhu to sai da mutu yan gidansu sai suna mishi hasada su irin hasirin hasken da yake da shi irin mukamin da yake da shi da irin fatahin da ya samu da farin jini da fatahi na kuɗi da fatahi na wilaya da fatahi na ilimi sai suna mishi hasada karshe ma dai a cikin ɗan uba wani ya zaga da dare ya tuttuce shi sai da tumar da shi kau ya zata ma ya mutu ne so Ahmad bin Abkirin ina zaune ina kwance cikin jina-jina sai Allah ya sa wani yazo zai wuce sai ya gan shi sai ya kira mutane kuma ka ɗauke shi aka kai shi gida ya farfaɗo aka tambayi shi wani wannan aiki ya ce ayi wani ne ya faɗi sunan shi na ke ɗan gidansu ne kuma wani shi ne dutse ya samu kawai shi ya sani ba yana zaune ya samu dutse kawai da yadda kan kuran nan kawai ya buga mishi a kai shi ya sai kashe shi ne ikon Allah bai mutum ba a lokacin amma da za a wadda shi gida ya yi bayani ba da daɗewa sai kalmar shahada sai ya rasu ko Ahmad bin Abkirin da yaro da yawa fati aka mishi wanka aka mishi sallah aka binne shi aka bada fatawa wajen Sheikh Tijjani da Galan to wani shine ya kashe wani ya hukunci ita yi hukunci a bayyana yake ayi Allah ya faɗa annan nafsa bin nafs dole kashe ko a kashe shi ma sai to can nan sai da ummu kulsum ma ya fi wannan shi Ahmad kaka manta wani ta kalwa to dan sai da Aisha sai ta taso ta zo gun Sheikh Tijjani a madanta ta zo wajen ɗanta ta ce ya shehu in dai haka ne ana so a kashe shi ka kyale shi ni na yafe na haƙura ya ce in kin ce kin yafe kin haƙura Allah shi ya ce duk wanda ya kashe a kashe ai ba na kuskure ba ne da gangar ya yi da gangar ya kashe shi ba kuskure ba ne soyayyar da kike so shi ma wancan tsale shi soyayyar da kamata ai mishi shine ai mishi haddi naga mishi haddi alahira sai zama aljanna amma duk wanda yake sa a duniya ga mishi haddi ba ni da lahira kuma zai gama da wuta na har abada
subhanallahi
kana dole ta hakura akai mishi haddi Sayyida Ruqayya Sayyida Ummu Kulsum Sanuwan Sayyida Aisha Sayyida Aisha ma ce shi tijjan Ita ce ma ce wannan shi Ahmadu bin Abtirin bai tuma fatin shi Asharif Abdul Qadir bin Bulir Yaqi radiyallahu anhu Sai da mun ji Sayyida Aisha mahaifiyar shi tijjani mun ji Sayyida Ruqayya ko yin shi tijjani kuma ji kuma sai da Ummu Kulsum kuma kanuwan mahaifiyar shi tijjani Allah da shi ri bai ko to bur kuma koma babbarin gida kuma waliya na hudu ita ce sharifiya as-sayyidatu fatimatu bintul muhtar wato shi tijjani sunan baban shi shehu Muhammad ko Muhammadu dan shi Muhammad al-Muhtar wannan sai da Fadima ƴar Muhammad al-Muhtar kenan kanuwan mahaifin shi Tijjani Sayyida Sharifiya kanuwan mahaifin shi Tijjani na wannan muna ce mata baba muna mace ta Hausa ko baba sai da Fadima bintul Muhammad al-Muhtar suna mata alkunya suna ce mata bintu hamimu aka suke ce mata bintu hamimu su a can wajen su gajen ce hammu ko hamimu wato Muhammadu kenan ya ce malam hamu ko yace da riga sai da wannan su malam hamu to daga zai Muhammadu da Muhammadu kenan kamar mun ne mutum baka ce Muhammadu mai babban suna muka ce mai babban suna ko Muhammadu muka ce kuma wannan suna muka bashi kuma mai babban suna to baka ce shi babban mutum kamar Khadija akan ce mata Dide kamar Fadima ana ce mata nana ko Aisha akan ce nana su ko san Aisha da sai ta Uwaisha 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 aka bin shi ma ke shi ganin lala Aisha Uwaisha wato Uwaisha wato mana Aisha ta karama Aisha ta babba ce mata annabi Muhammad to wali yana hudu ce suke sai da fadi mato yar shi Muhammad da Muhtar wato ita ce kenan kanuwan mahaifin shi Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin shi kuma mijinta shi ne al-Sheikh al-Sayyid Muhammad bin Isa bin Busafain subhanallahi mijinta shi Muhammad bin Isa bin Busafain ta haifi ya guda uku tare da shi akwai shi Abdul Qadir akwai sai da Aisha akwai sai da Ummu Kulsum sai da Fadima shakiyan mahaifin shi Tijjani Hatul Awliya da Dalal again muna nan da gidan shi Tijjani da Dalal ne gidan waliya na biyar ita kuma ita ma again tana matsayin kanuwa ce wajen Shehu Muhammadu mahaifin Shehu Tijjani radiyallahu anhu kanuwan shi ne ita ma uwa ɗaya uba ɗaya wato kenan ita ce Sayyida Aliya bintu Muhammadu al-Muhtar Sayyida Aliya bintu Muhammadu al-Muhtar Muhammad al-Muhtar mahaifin Shehu Muhammadu Shehu Muhammadu mahaifin Shehu Tijjani Shehu Muhammadu shine mahaifin Shehu Tijjani radiyallahu anhu Saida Aliya ta aure Shehu Hamad. Shehu Hamadu Shehu Haddad, Shehu Haddad ba Hamad ba. Saida Aliya ta aure Shehu Haddad sun haifi yayaye ta ji ai tare da shi a cikin su akwai Sayyida Mubarakatu akwai Sharif Abdulkadir wayannan guda biyu Sayyida Fadima da Sayyida Aliya su ne kannin mahaifin Ubul Makatum Sofar Zaful Mahatum Malana Shamar Tijjani radhiyallahu mu dukkan su shehunnai ne a cikin Tijjaniya kuma sharifai ne waliyai ne kashifai ne Mukadi mun ji mahaifiyan Shehu Tijjani mun ji kanuwan mahaifiyan Shehu Tijjani kuma mun ji kanuwan mahaifin Shehu Tijjani kuma mun ji ajiyan kanuwan mahaifin Shehu Tijjani kuma sai da ruqayya yan Shehu Tijjani mun fara mu kuma gidan waliya na shida tace Sayyida Khadijatu bintu Abdulkadir bin Adlasin Sayyida Khadijatu Sharifiya Waliya bintu Sharif Abdulkadir Abdulkadir bin Adlasin wata na Sayyida Khadijan ita ce wadda ita ce matan da mahaifin Shehu Tijjani radhiyallahu anhu ya zabo mishi ita yace ya kamata ya aure ta domin yana so ya aure Shehu Tijjani ita ce matan shi na fari Sayyida Khadija ita ce matan shi na fari ya aure ta yana dan shekara 16 yana dan shekara 16 ya aure ta su kuma ta ita kuma ta shekara 14 shine 16 tana da 14 uban ya ce shi da koyan sai ya ji aure shi Tijjani ne dan ya san ba zai tsawarai ba kuma ka aka yi wani wata na Sayyida Khadija ita ce mahaifiyan da mai shi Tijjani su su biyar ne akwai Shehu Muhammadu akwai Muhammad al-Halifa akwai Shehu Isma'il akwai Shehu Muhammad al-Mu'tar wayan uku ka yan Sayyida Khadija ne Tijjani guda biyar ne radhiyallahu anhu na farko Shehu Muhammad al-Halifa Shehu Isma'il Shehu Muhammad al-Mu'tar to da yan Sayyida Khadija nan ne sai kuma matan shi da guda biyu da yi daga baya sai da mabarakatu za mu ga kanta insha Allah da sai da baraka daya mafiya Muhammad Kabir daya mafiya Muhammad al-Habib amma sai na waliya na shida Sharif na shida matan Shehu Tijjani na farko uwar gida kaga Khalifa kenan ga Sayyida Khadijan farko auren fari da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh ga kuma Khadija na biyu auren fari da Fatimul Awliya Ubul Makatum Mubar Zaful Mahatum Malana Shamar Tijjani radhiyallahu kuma Sayyida Khadija farko ita ce ta kwashi ya da yawa a cikin yayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyida Khadija na biyu ita ce ta kwashi ya da yawa a cikin yayin Shehu Tijjani Sayyida Khadija Jirji muna dauko nasaba ne da salsala da gid da jama'an gidan Shehu Tijjani kuma muna kan kwaren waliyai mata ne tukuna sai waliya na bakwai ita ce Sayyida Sharifiya wato Sayyida Mabarakatu Sayyida Mabarakatu matan Ubul Makatum Mubar Zaful Mahatum Maulana Shamar Tijjani radhiyallahu anhu matan shi na biyu kenan ita wata na Sayyida Mabarakatu وهي أم ولده سيدي محمد الكبير تجي ما يبيان شو محمد الكبير بن شو تجاني رضي الله عنه من شيء أحبشني أحبس مكون أسهارا لو جنك من شو تجاني داو باس أنا كأحبش رضي الله عنه محمد الكبير نجري جي شنو اللي بنا زاري بنا كسبات shine wanda ba da salatul kulli shine wanda ya aure yar malam haji da famu ya nama da ta mata fadi mutu sai da mabaruka ita ce waliya na bakwai sai waliya na takwas sharifiya a cikin manyan waliyai mata da dariƙan tijaniya da ce sayyida mubarakatu ita sayyida mubarakatu ita ma ita ce amaryan qudubul makatun وبرزخ المحتوم مولانا شامر تجاني رضي الله عنه يتسي أمريانشي كما يتسي وهي أم ولده سيدي الشريف محمد الحبيب يتسي ما يتسي شيخ محمد الحبيب رجي رجي كاغان كالو ذا كانت ينان يا أشو تجاني رضي الله عنه mazan nan guda biyar to guda uku duk ƴaƴa ne na wani sai da Hadija guda uku maza gaba ɗayan su da kuma guda uku mata sayyida Amina da sayyida Aisha isa sunan mahaifin shi da kuma sayyida Fadima da Aisha guda takwas ne biyar maza uku mata biyar maza uku mata gaba daya amma na farkon ita ne daga alaman ya kora karatu na mutanen pass gaba daya duk malaman yayin karatu a gurin su ya hadu sun ce ba su da abin da za su kara mishi na karatu daga kuma yana so kuma ya zai manyan waliyan duniya shi ma ya kara nemo tarakki a wajen su daga baya kuma ya ba su tarakkin shi ne sai ya ba ta dukiya mai yawa ya ba ta saki da kiki jala baki miji na gari kenan kawai sai daga baya ne dawo din bikin ya riga ya haɗu ya komai da komai na wurin sai da mabaruka da sai da mubaraka da duk bayi ne
dan ba da sai na
an ci shaji girgi sai da mabaruka sai da baraka su da dukan su bayi ne su da ni yesus yesus ya koyi en tas to sai aure su ji be da dan ni mun aure a dan da ci ban ci ce ba tawdu jam aure tawwa ne ya yayi ki daga nan ba ya samu ka duk agena tashi da ya rufe ai ka za ka gidan su kaza ne ai shi kaza ne eh da man Melonia ne shi su da su da mai da bayi mata da maza amma shi bai taba kwanciya da ta baiwa na shi ba zai ne kai zamu da baiwa da bawa ko sai hada su aure ko
Allah
ne Allah ne mutum bayan shi mata fa faɗi ma zannatiya za ta gace za gane cewa ƴaƴan shi maza guda biyar Shehu Muhammad Khalifa shine dan fari da Shehu Isma'il da Shehu Muhammad Mutar ƴaƴa ne na Sayyida Hadija uwar gida na Shehu Muhammad Tijani radhiyallahu anhu sannan Shehu Muhammad Kabir dan Sayyida Mabarukatu sai Shehu Muhammad Habib dan Sayyida Mubarakatu رضي الله تعالى عنهن اجمعين اكن سيدا مبروكا سيدا مباركا شو تجاني رضي الله عنه في شيء دي جدن دا اكا يحي هو اكا ساما اري جدن دا اكا ساما مبروكا كون باركتو الله يسن ياما جدن البركة ko namiji ya san suna Mubarak shine yace shi da ce wa kana radalan kaseeran ma yaqul ad-darul mubarakatu hiya allati fiha mubarakun wa mubarakatu gidan da yake akwai albarka shine gidan da yake a gidan an samu dan namiji suna mubarak ko an samu namace mubarakatu ko mabarukatu wannan magana kuma yayi ne dinyar kashe kaifin bakin da shi wannan farko suka yi su sun ce ne duk gidan da aka samu gidan mubarak ko aka samu namace mubarakatu gidan ba zai albarka ba Inna shirkan shi kuma yake to duk gidan da samu dan gidan mubarakun mubarak ko mubarak gidan zai albarka sai waliya na tara sayyida na tara shehiya na tara ita ce lala ruqayya lala ruqayya ma'anar shi sayyida ruqayya bint sayyidi asharif muhammad kabir muhammad kabir din ko dubul makatum abul abbas sayyidi amr tijani radhiyallahu anhu to lala ruqayya wato sayyida ruqayya yar shi muhammad kabir shi muhammad kabir dan shi tijani in kallo rake na mun dauko karatun daga sayyida aisha mahaifiyar shi tijani sai kanwanta ko sai kuma kannin mahaifin shi tijani sai kuma ka dawo kuma iyayen shi tijani sai muka dawo kuma wajen wajen kuma matan shi tijani to kuma zaka ji kuma jikocin shi tijani mata wato sai da ruqayya yar shi muhammad kabir sai da ruqayya yar shi muhammad kabir an lura shi muhammad kabir dan shi tijani da zaranu shi ne muka bayanin shi muka ce mahaifiyar shi sai da mubarakatu ko to da ya girma shi aure ya haifi ya sunanta sai da ruqayya a takeice na ishi mata akalla guda biyu ne zan bayanin su amma ana so ka gane cewa sai da ruqayyan nan yar shi muhammad kabiru kuma shi muhammad kabiru dan shi tijani ha kenan jika shi tijani kenan to wane ne mahaifiyanta idan sai da ruqayyan matan shi muhammad kabiru mahaifiyanta sai da fadima fadima yar shi muhammad ban amar Muhammad bin Amr kan shi wuce jari. Shi Muhammad bin Amr kan shi wuce jari to shi ya indali shi ya ya na mace ya san suna Fatima. Shi kuma shi wuce jari shi ta na miji Muhammad Kabiru. Za ka haɗin zumunta. Da dan uwa da yar kani. Za ka wani auren daji daji sharifiya da sharifi asalin madara ke nan to da ta wani auren su ne suka haici sai da lala ruqayya rigirgi wannan bayanai da muke yi in kana so ka same su gaba daya sai ka nemi littafin da ake ce mata Nisa'ut Tijaniya. Nisa'ut Tijaniya. Wanda ba su ka samu ba sai a can pass. Sai a can pass. Rigirgi. To ita kuma sai da ruqayyan da ta girma ta isa aure. Wane ya aure ta? Shine Sidi Sharif Ahmad dan shi Muhammad Al-Habib Ahmad din dan Muhammad Al-Habib wan na tun ke shi Muhammad Al-Habib ne muka su kwanan baya akalla ina ai guda hudu akwai Muhammad Al-Bashir akwai Ahmad ibn Al-Habashiya Ahmad ibn Al-Habashiya ya roƙa nan lala ruqayya Ahmad bin al-Habashiya Habashiyan wato sunan da Fatima ce Zahara'u al-Habashiyya. Ahmad ibn al-Habashiyya. To shi auratan nan lalar kayyan yar shi Muhammad Kabir kaga dan shi Muhammad Habibu again ne aure yar shi Muhammad Kabir kaga can dan shi Tijani ya aure yar Shehu Ahmadu shi Ahmad ibn Amr shi Muhammad ibn Amr dan shi Tijani kenan da yar kan shi Tijani na maraka ta zo kuma Muhammad Kabir ya fi lalar kayya shi kuma Muhammad Habibu ya yi Ahmad Ahmad ma ka da su aure yiriji to Ahmad bin Habashiya sai ya wafati ya barta bar lalar ruqayya to again sai kane shi so Ahmad Ammar wanda muke cewa a wannan nan hoton shi da jani shi aure ta. Mare kuwa. Shi Ahmad Ammar shi aure ta. Irgirgi. Daga gidan sai ta Ruqayya yar shi Muhammad Kabir to kuma a jiyan wajen kanuwanta shi waliya na goma Lala Fatima da Sayyida Fatima binta Sayyidi Muhammad Kabir Muhammad Kabir binin kudubul makatun Abil Abbas Sayyidi Ahmad Tijani radiyallahu anhu warda wa nabi amin Lala Fatima yarshe Muhammad Kabir ma'anar shi yake Sayyida Fatima yarshe Muhammad Kabir shi Muhammad Kabir dan shi Tijani radiyallahu anhu ita wannan Sayyida ba da man ita ma da sai sa aure wane ta aura ko sai wani ta aura ke ta aure a Sheikh Ashari Muhammad bin al-Qutb al-Shahir Sayyidi Al-Haj Ali Tamasini Sheikh Muhammad Kabir ta aure dan shi Ali Tamasini sai da Fadima tawar shi Muhammad sai da Fadima karshe Muhammad Kabir tawar shi Muhammad dan Sharif CB Alhaj Ali Tamasini wa gaus asarin na Tamasini kudugul wara sayyidina Ali daga wannan sai ne gidan waliya na 11 sunanta Lala Aisha Lala Aisha suna ce mata waishi Lala Aisha binti Sayyidi Muhammad al-Habib Muhammad al-Habib bin kudub al-makatun Abul Abbas Sayyidi Ahmad al-Tijani radhiyallahu anhu daga banda ko mata guda biyu ya'yan shi Muhammad Kabir ko nace daya ta aure dan shehu Muhammad al-Habibu so Ahmad bin al-Habashiya da yawa fati kuma sai ta aure shi Ahmad Ammar wanda a cikin da shi ne wato shehu Tijani nabi kuma Lala Fatima sai ta aure shi Muhammadu dan wane dan shehu Alhaj Ali Tamasini radiyallahu anhu jirji to Lala Aisha ita kuma yace na shi Muhammad al-Habib Muhammad al-Habibu dan shi Tijani radiyallahu anhu shi Muhammad al-Habibu dan shi Tijani ne to shi ne ya haifi wa'annan mahan zamu lissafo su suna da yawa amma wata na farkon da sai da Aisha ana kuma waishin ita mahaifiyarta sunanta wani sunan mahaifiyarta mahaifiyarta sunanta sai da Aisha binti Katur yar uwa ce na shehin mukaddamin nan shehin nan Mahmud Muhammad al-Muhibbu bin al-Katur azzarhuni almadari atijani to kanwa shi ne uwa daya uba daya bai da Aisha tene Muhammad Habibu wato kan kenan shi shi Muhammad Muhibbu wanda bayanan na ga tafi maguliga wato wanda tambayi yau da gani ba shi asarar nan ya ba ga tafi maguliga to kanwa shi ne uwa daya uba daya shi ne shi Muhammad Habibu ya aure ta sun sai da Aisha to ita ta yi wannan nan ita again sai da Aisha kuma ta yi akrar da Aisha to Aisha kenan yar Aisha to again da take mun sai da Aisha yar wannan ce muku yar Muhammad al-Habib shi wadan shi tijani to sai da Aisha ta girma ita kuma again sai ta auri Sharif sayyidi Muhammad al-Haddari bin kudu sayyidi Ali Tamasini ita ma ta auri dan Ali Tamasini ta haifa mishi da ana ce mishi sayyidi Ali Bal-Arabi da ya wafati sai ta kara yin aure shine ta auri Sharif sayyidi Ahmad dan sayyidi Muhammad al-Eid bin sayyidi Al-Hajj Ali Tamasini in kano da abin aga da san fara ne daga gida yan gida yanzu ban fara kaiwa gidan Sheikh Tamasini saboda dai ana lura ko da hada zamanta ko kuma dauko wani babban muridi ana san me imani ne me yaqini ne da ba shi ga shi tijani domin yau sun san da sun taba yan Sheikh Tamasini sun taba shi zaka ji daga Lala Aisha yan Sheikh Muhammad Habibu sai waliya na sha biyu Lala Halima sai da Halima ta sabiya kenan Lala Halima yawa yar shi Muhammad al-Habib sai Muhammad Habib dan shi wata jani daga nan Lala Halima tana sai mata hallom kamar da kita Aisha uwaishi sai mata hallom rigi misali kamar kai ne ka haifiya ka sa mata sunan mahaifiyanka na ko an sa ma yarinya sunan mahaifiyan uwanta kaga za ka na canza ko mu ce mata unni misali ko mama da sauransu ka gani unni mama moni wannan mace ne in mace mukan ce abba baba ubangida baban gida to sai da Halima Sadiya yar shi Muhammad al-Habibu ita take ta daya da sai da uwan shi ita na Halima na ta hallon da ta girma sai shi Muhammad al-Habibu ya da aure da shi Muhammad al-Arabi dan shi Muhammad al-Eid shi Muhammad al-Eid dan kudubun wara sayyidina Ali Tamasini ta auri Muhammad al-Arabi dan Muhammad al-Eid dan Ali Tamasini yaron kenan jika Ali Tamasini kenan ta aura bisin ta aure shi Allah ba sa haihuwan da namiji a sa suna Muhammad al-Eid kima ya wafati Muhammad al-Arabi mijinta na farko ya wafati sai ta je ta auri miji na biyu shi ne Shehu Muhammad Ammu Shehu Muhammad ana mishi laƙabi da Ammu dan sayyidi Muhammad al-Eid ita wannan mata sai wafati sai da Halimatu Lala Halima wato Lala Hallom sai wafati hijiran ma'aiki na shekara 1,117 a 1,317 har yanzu muna hijira 1,437 ga lissafa za a gane shekara nawa kenan da wafatinta hijira 120 kenan miladiya kuma 1899 a miladiya 1899 sai gidan waliya na sha uku ita kuma lala mama yarishe mamar al-habib lala mama al-kubara irjiriji yarishe mamar al-habib ita kuma mahaifiyarta halimatu samguniya halimatu samguniya lala mama yarishe mamar al-habib mahaifiyarta sai da halimatu samguniya ita kuma girma tazawwajat bi sayyidi ma'mar bin kudub sayyidi al-haji ali tamasini lala mama da girma ta aure shehu shar ma'mar dan sho al-haji ali tamasini ita ma ta wafati hijira na shekara 1298 a garin tamasini sai waliya na sha hudu suna wani cibu ba sai muka kawo ba tukuna ban fara kawo su ne tukuna kamar kanin labarai daga baya kuma an ga kawo karamominsu na dai ce maka duk wanda ka ji na faɗi sunanta ba wacce take ba waliya ba ba shari'a waliya ce kowace sharifiya ce arfa ce kashifa ce ba wacce ba ta ganin al'arshi da al-kursi da halittun da suke sama da falakai da hujjai ba wacce ba ta ganin kansai da abin da ke cikin su ba wacce ba ta ganin gabas da abin da ke gaban gabas da yammacin duniya da kudancin duniya da arewan duniya ba wacce ba ta ganin aljanna ba wacce ba ta ganin wuta kuma ba wacce ba ta ɗibo dukiya daga halaran gaibu duk arafai ne waliyai ne shi wannan ne sana ji to waliyan waje ma kuma waliyai kan waliyai ne kuma ba dai dukkan jini shi jami eh rijiriji doma dan dan sarki ya zama ban mamaki ne dan sarki dan ya zama sarki abin mamaki ne dan sarki dan ya zama hakimi abin mamaki ne yan waje da ba aka ba hakimi eh dan waje ne wanda bai gada ba ya zo ya shigo a bashi hakinci shine abin burgewa amma dan gida din ya zama hakimi a gurbi akwai mamaki ne to mu dai gidan waliya na 14 lala mama asaniya lala mama asaniya ina lala mama su gura ita ma yar shehu muhammadu habib ita ma mara dan shehu tijjar galan shi ma ita ma lala mama asaniya da ta girma sai aure an hada su aure da sayyidi Ahmad al-Ahadar dan shali tamasini ta aure Ahmad al-Ahadar dan kudubul wara sai da Ahmad Ali tamasini da lanun ita kuma sai wafati a ainin madi hijira na shekara 1275 miladiya 1859 sai gidan waliya na 15 lala ruqayya wato sai da ruqayya ita ma dai yar shehu muhammadu al-habib shehu muhammadu al-habib dan shehu tijjar galan lala ruqayya ita ma ta girma ta aure sharif sayyidi mahmud sayyidi mahmud dan sayyidi muhammadu dahir muhammadu dahir bin sayyidi al-haji ali tamasini daga gidan lala ruqayya daga gidan lala mubaraka wato sayyida mubarakat yar shehu muhammadu al-habib shehu muhammadu al-habib dan shehu tijjani da dalamu lala mubaraka sunan mahaifiyarta zubaidatu tijjaniya zubaidatu tijjaniya zubaidatu sayyida zubaida amma yar tijjaniya zubaida na biyu kenan akwai zubaidan farko a can zamanin farko kamin zuwan a can farkon zuwan tabi'ai zubaidan farko kenan akwai zubaida na biyu ita ce zubaida ta tijjaniya sai ta ce mahaifiyan sayyida lala mubaraka zubaida ta tijjaniya to matan shi mahmud al-habib zubaida batu janiya matan shi Muhammad al-Habib an gane to ita Zubaida radiyallahu anha matan shi Muhammad al-Habib ita ce ta haifi sai da Lala Mubaraka Lala Mubaraka da ta jira mata aure da zawajat sayyidi Hammu Hammu Muhammad kenan sayyidi Muhammad bin sayyidi Muhammad al-Aid Muhammad al-Aid bin al-Hajj Ali Tamasini eh ga Zubaida cikin jami'a take mahaifiyan sayyida Lala Mubaraka to Mubaraka take nan to nan Lala Mubaraka kuma sai wafati a garin Tamasini amma ta haifi da sunan shi Muhammad Bashir at-Tamasini Muhammad Bashir dan su kenan da ba tare da shi sai wafati hijira na shekara 1307 a miladiya 1890 abin da ta Tamasini sai again ya nashi na bakwai ne goma ya na bakwai a cikin ƴaƴa mata na Shehu Muhammad al-Habib sai na nashi mata guda bakwai mun lissafo su na sha bakwai tace Lala Hadija Lala Hadija Kaina Lala Hadija tu Kaina yar shi Muhammad al-Habib shin Rabibu dan sai ta jiyar da lamun ita ma Lala Hadija ya ce wa Sayyida Zubaidatu at-Tijaniya yar Sayyida Zubaidatu at-Tijaniya da ta girma Lala Hadija ta aure Shehu Muhammad al-Sagir Muhammad al-Sagir dan bilkudu bi Sayyidi Alhaji Ali Tamasini sallallahu alaihi haka ba ɗayan da ƴan shi Muhammad al-Habib mata ɗin nan da sun tare a gidan Shehu Ali Tamasini. Ita kuma ta yi wafati ne hijiran shekara 1301 miladiya 1884 an birne ta a nan garin Tamasini. Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mu je gidan waliya Sharifiya na 18 sunanta Lala Hadijatu al-Kabirat kamar ka ce Lala wato Sayyida Hadijatu al-Kubra ita ma bintu Sayyidi Muhammad al-Habib Muhammad al-Habib bin Qudbul Makatun Sayyida Hadija al-Kubra ita ma dai mahaifinta ce Sayyida Zubaida at-Tijaniya ita ma ta girma ta aure hiya zawjatu Sayyidi Muhammad al-Aid Khalifatu waliduhu al-Qudub Sayyidi Alhaji Ali Tamasini ita ma Sayyida Lala Hadija da ta girma ta isa aure ta aure shi Muhammad al-Aid dan Khalifa Shehu Tijani shi Ali Tamasini wato Muhammad al-Aid kenan dan Ali Tamasini radiyallahu anhu ita kuma ta yi wafati hijira na shekara 1299 miladiya 1882 ta ainihin mati sai waliya na 19 sunanta Lala Fadima Barri ana ce mata Barri Lala Fadima ana ce mata Barri sai da Fadima ita ma again yar shi Muhammad al-Habib shi Muhammad al-Habib dan shi Tijani da Garanu Lala Fadima ita ma ta girma تزوجت بسيد محمد السجير بن سيد الحاج علي التماسيني لالا فاطمة تأوري شو محمد السجير شو محمد السجير تشو علي التماسيني تعرف مشدا شيخ محمد وولدت له سيدي محمد إتما توفاتي كجران الشهر دبو ايا تدريبيو دا سبعين دا شدا ميلادية تنسلت كما توفاتي من أمكا تاجي عشان حج نسان توفاتي توليا نعشرن دونتا لالا أم كلثوم إتما إر شو محمد الحبيب شو محمد الحبيب دان شو تجاني رزلان لالا أم كلثوم تزوجت بسيد محمد السولي محمد السولي من سيد الحاج علي التماسيني لالا أم كلثوم وتمعنا سيدة أم كلثوم شو محمد الحبيب شو محمد الحبيب دان شو تجاني رزلان وانا سيدة أم كلثوم دان نتجير مثلا يتأوري يتأوري شيخ محمد السولي من شيخ الحاج علي التماسيني رضي الله عنهم يتماسي وفاتي إجراء شكرا دوبو دا ريبيو دا تمانين دا تارا ميلادية كما ايسين سبين تتون اگرن تماسيني سيوالي نعيشرن دا دا سنت اللعلى حفصة واتو سيدة حفصة بنت سيد محمد الحبيب شيخما جنة قدوب المكتون سيدي أمر تجاني رجلانو إذا وتن اللالة حمزة وتسيد حمزة تزوجت بسيد محمد الحبيب نجل القدب سيد الهدى للتماسيني إذا اللالة حمزة تأوري شو محمد الحبيب تنشو على التماسيني رجلانه رجيرجي بيسو وفات مجل نفرقو سيد محمد السولي رجيرجي kita mati wafati kita nak cakap dubu daya dari ibu dah cakap indah takut dubu daya dari ibu dah cakap indah takut miladia 1881 sewaliya syarif ya ni serendah biu lala yamina untuk lala amina jenam yamina gargaliya jenam amina la rasu maka kenan lal amina ita ma bint sayyid muhammad al habib muhammad al habib ne godo bil makatun sayyid amr tijani radallahu ita lal amina tazawwajat bi sayyid ahmad bin sayyid muhammad al eid nazal al qudud sayyid al hada li tamasini Kudukul wara Zaidina Wadosul wara Wadosul wara Wadosul akarana Tamasini Kudukul wara Sayyidina Ali Wadosul akarana Tamasini Kudukul wara Sayyidina Ali Kata lala amina Taurijikan Syu Ali Tamasini jenar jalan. Itu kau saya wafati. Kita nak sekarang dubu deh dari itu datamanen deh biar kuma miladia 1868. Syu Aliya Sharifia leisaran deh oku. Lala Aisha Kaina. Lala Aisha Kainau. Binti Sayyidi Muhammad Al Habib. Muhammad Al Habib bin Al Qudub Al Maktum. سيدي أمر تجاني ردلان لالا عيشة كينا لما تزوجت سيدي محمد العربي محمد العربي بل سيدي محمد العيد شكما بل قدب سيدنا سيدي الحاج علي التماسيني سيدي ردلان الجيري لالا عيشة تارش محمد العربي جيكش علي التماسيني سنهاي تشو محمد كبير التماسيني يتكما تيوى باتي إجراء نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رشيكارا دوبو دا دا ريبيو دا تبا اند ديار اميلا دي اقوما 1859 في وليان اشرند خدو بتي لالا فاطمة sai ta Fatima kaina akwai Aisha kaina akwai Fatima kaina duka su dai ƴaƴan Shehu Muhammad al-Habibu ne Shehu Muhammad al-Habibu dan Shehu Tijjani radallan lala Fatima kaina wato Sayyida Fatima kaina ita kuma tazawwajat da Sayyidi Haddari ta aure Sayyidi al-Haddari Muhammad al-Haddari Muhammad al-Haddari majal kudub Sayyidi al-Hajj Ali Tamasini Sharif Haddari shine Sharif Muhammad al-Haddari dan Shehu al-Hajj Ali Tamasini radallahu ina aure lala Fatima kaina sai waliya na 25 ce lala Aisha al-Hurra lakabinta Hurra Qurratu lala Aisha wato Sayyida Aisha dukkan Sayyidi Muhammad al-Habib bin Qutb al-Maktun Sayyidi Ahmad al-Tijani radhiyallahu lala Aisha al-Hurra tazawwajat bi Sayyidi Ali bin Qutb Sayyida Hajji Ali Tamasini ita kuma ta aure Sharif Aliyu dan Shehu Ali Tamasini radhiyallahu anhum ajma'in ita kuma ta wafati hijira na shekara 1318 miladiya 1900 1900 sai dai da ainihin mati sun gale ta bayan Shehu Muhammad al-Habib na mawaka da kabir guda biyu ne tun daga na 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 da 1 da 2 da 3 da 4 da 5 ta'a 15 ɗin nan mata suka san tare da gidan Shehu Al-Hajj Ali Tamasini dukan su 15 dukan su zan aje tsakanin duk aure tsakanin ƴaƴa da jikoki su 15 ne ko tun daga na 11 zuwa na 25 jirgi Annabi Muhammad Annabi Muhammad Annabi Muhammad annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan al-safi da aka kace inda na fada a farko shehu Muhammad Tijjani radhiyallahu anhu na ce muku a maza ina da ƴaƴa guda biyar ko akwai shehu Muhammad al-Muhtar shine dan fari da shehu Isma'il da Shehu Muhammad al-Halifa to duk ƴaƴa ne na Sayyida Hadija war gidan Shehu Tijjani ita mu sai da mabarakatu sai mai sai Shehu Muhammad al-Kabir sai da mabarakatu mai sai Shehu Muhammad al-Habib to Shehu Muhammad al-Habib a ga mun safo ƴaƴan shi mata gaba daya ga kuma inda suke aure to yana kuma da ƴaƴa maza guda hudu to Shehu Muhammad al-Bashir ko to ina cikin da mu fara akwai Shehu Muhammad al-Bashir da Shehu Ahmad ibn al-Habashiya da Shehu Muhammad al-Halifa da Shehu Ahmad Ammar Shehu Muhammad al-Bashir Shehu Ahmad ibn al-Habashiya sai Shehu Muhammad al-Halifa sai Shehu Ahmad Ammar Shehu Muhammad al-Bashir Shehu Muhammad al-Bashir da Shehu Ahmad ibn al-Habashiya wato Habashiya fadi mutane az-Zahra al-Habashiya Shehu Muhammad al-Bashir sai Shehu Ahmad ibn al-Habashiya Shehu Muhammad al-Halifa sai Shehu Ahmad Ammar wannan Shehu Ahmad Ammar ina shi ne ake cewa hoton ina hoton Shehu Tijjani Shehu Ahmad Ammar Ahmad Tijjani Ammar to waliya na 16 sai Lala Bir Lala Bir Sayyida Bir bint Maulana Muhammad al-Bashir Muhammad al-Bashir bin Muhammad al-Habib Muhammad al-Habib bin Qutb al-Maktum Lala Bir bir wato kuma kace barat ne bin Allah ato bir shine bayir yare shi Muhammadu Bashir kage nan Muhammadu Bashir dan fari kina amaza ko to lala bir yare shi Muhammadu Bashir wane ya aure ta eh wane ya aure ta ina tazawwajat bibin ammiha sayyidi Allal bin sayyidi Ahmad Ammar eh har Muhammadu Bashir ya haifi ya wani sunta Lala Bir kuma Ahmad Ammar ya haifi da sayyidi Allal ina rubutun nan sayyidi Allal sayyidi Allal shi ne ya aure ta nan Lala Bir na ba ku shi a fasala nan na ku a rubuce nazar an gidan shehu Tijjani sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Bashir ko Muhammad shi Ahmad bin Habashiya shi wannan halifa shi Ahmad Ammar to an dauko shi nan da yar Muhammadu Bashir da dan Ahmad Ammar ne da Allah da ka dasa aure rigiri da haifi da sanan shi shehu Muhammadan shehu Muhammadin wato wa ma'ana bir inda ahlus sudan al-kabirat al-kabirat wadda wulida al-sharif sayyidi allal ma'aha sifatu banat ta haifi ya'ya guda shida dare da sayyidi allal din nan kaga ga da na niji shehu Muhammadu ga kuma ya'ya mata guda shida matan su ne sayyida hadijatu da sayyida fatimatul kubra da sayyida fatimatu sughra da sayyida aishatu da sayyida barakatu da sayyida zaliha ya bakwai kenan dai na miji shi da mata shehu Muhammadu na miji ga Hadija ga Fatima ga Fatima ga Aisha ga Mubaraka ga Zaliha rigiri sai wali ya na 27 Lala Mama binti Sayyidi Allal binti Sayyidi Allal Allah din nan da Sayyidi Ammar ko gani Lala Mama binti Sayyidi Allal bin Sayyidi Ahmad Ammar bin Sayyidi Muhammad al-Habib bin Qutb al-Maktum Sayyidi Ahmad Tijjani radhiyallahu anhu Lala Mama mahaifiyarta Al-Hurrat al-Hurratu binti al-Muqaddam al-Arab billahi Sayyidi Tahiru Taiba atul misani mun ba da labarin shi da kinsa shi a waliyai maza da muka yi na sabon shehu Tijjani sallallahu alaihi wasallam shehu Muhammadu Tahir Budaiba mun ba da karama shi mun ka fara bayanin shi shehu Muhammadu Tahir Budaiba na shehu Tijjani kuma kaddani a cikin Tijjaniya mana ya aure shehu Tijjani kuma shi mukaddami na Tijjaniya shi ba mutai rubu dai ba tarajjal anhu shine ya haifi Hurratu to Hurratun nan ita ce mahaifiyan Lala Mama yar Sayyidi Ilal ke waliya da shi kenan aka ji sai waliya na 28 Nigeriji waliya na 28 mai wanda suka samu mukaddamanci a hannun Qutbul Maktum wa Barzakhul Maktum Maulana Shamar Tijjani radhiyallahu anhu to shehu Muhammadu Tahir Budaiba Abdul Musani shine mahaifin Sayyida Hurratu sirri Sayyida Hurratu uwansa daya ubansa daya da Sheikh Sharif Muhammad dan Muhammadu Tahir Budaiba to Sayyida Hurratu ita ce sayyida mama wato Lala Mama da ta girma ita ce ta aure daga wajibi ha maulana mahmud ina maulana muhammad bashir al-tijani ta cikin taifa sai mahmud dan muhammad bashir a nasaban nan da na bako nazar an gida shi al-tijani za ga akwai shi mahmud dan muhammad bashir a duniya an shi guda biyar an shi nan guda biyar da shi a jiki sai sharifiya waliya arifa kashifa na 28 a cikin waliyai 100 da wani abu da zamu insha Allah ita ce litons 8 lala fadima duk sayyidi ahmad ammar din sayyidi muhammad al-habib muhammad al-habib din kudu da masatun sayyidi amr tijani da galar lala fadima yar sayyidi ahmad ammar kenan wato sharif ahmad ammar wanda shine zake sai da hotan shi ake cewa shine shehu tijani da galarun to ahmad ammar dan ne shi muhammad al-habib sannan muhammad al-habib dan shehu tijani radan wato wannan ahmad ammar din jita shehu tijani kenan to lala fadima yar ahmad ammar ne duk mahaifiyarta ce a sharifatu lala ruqayya yar shehu muhammad kabir lala ruqayya yar shehu muhammad kabir da mun bayanin ta a baya ita ce mahaifiyan lala fadima lala fadima da ta girma ita kuma alhamdulillah ta auri shehu muhammad kabir dan muhammad bashir Muhammad Kabir dan Muhammad Bashir Muhammad Bashir dan Muhammad Habib Muhammad Habib dan Shehu Tijani Allah Lala Fatima ta wafati hijira da shekara 1327 iladiya kuma shekara 1909 waliya na 29 ita ce Lala Hadija wato Sayyida Hadija binti Sayyidi Ahmad Ammar bin Sayyidi Muhammad al-Habib kuma kudu bin makatum sayyidi amr tijani radhiyallahu anhu lala hadija wato sayyida hadija ita kuma ta girma kuma ta samu ilimi ta samu kashafi ta samu fatahi ta samu mukamai a fadan Allah sai ta aure shi shehu mahmud dan maulana muhammad al-bashir yawa ita ta wafati kamun kanuwanta ne lala fadima da shekara guda Deo Pati hijira da shekara 1326 miladiya 1908 Sai waliya sharifiya na 30 daidai Lala Ummu Kulsum Lala Ummu Kulsum wato Sayyida Ummu Kulsum binti Sayyidi Muhammad Bashir al-Tijani shi Muhammad Bashir dan shi Muhammad Habib shi ne mahaifin Lala Ummu Kulsum Sayyida Ummu Kulsum ita girma ta auri sayyidi muhammad dahir dan sayyidi ahmad ammar da ma sayyidi ahmad ammar a littafin da na baku nazar an shehu tijani daga ahmad ammar ya ya guda biyu sayyidi allah da shi muhammad dahir za ga ni sai to ga da ban baku wancan ba da ba ga ko ni anan ba wanda kun ba su da shi ko kun ba su da yawan dubawa to shi ba su gane ba da sun duba da lala ummu kulsum ta aure dan aminta ne shi muhammad dahir da muhammad dahir dan sai bi ahmad ammar a tijani da lanuhun ta aure shi kuma ta haifa mishi da shi ne shi ahmad abul abbas sunan dan nasu kenan shi ahmad abul abbas a tijani da lanuhun ta yi wafati 8 ga watan shawwal hijira 1368 kuma 3 ga watan August 1949 ta yi fati bacin wafatin mahaifin shi da shekara 12 sai waliya na 31 ita ce sayyida hasanau Bintu Muhammadu bin Musa Aturki rijirji ba Sayyida Hasanau Bintu Muhammadu bin Musa Aturki waliya ce shayya arfa kashifa siddiqiya wane ne ya aure ta wato zawjati sharif sayyidi Muhammad al-Habib bin gudubul makatum wato matan shehu Muhammad al-Habib ke Muhammad Habibu dan Shehu Tijani radhiyallahu anhu wa hi awwalu zawjatihi tazawwajaha bi fas kace matan shi mawdin habibu na farko ya aure ta fas a cikin watan shawwal hijrana da 1230 daidai a watan satumba 1015 jirgi sayyida hasanau bintu muhammadu bintu musa a turki ɗaya daga cikin manyan waliyai kenan mata na tijjaniya ɗaya daga cikin manyan arfai manyan kashifai radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa annabiha amin. Ɗargeji Allah kama gobe akan ta zamu tashi da mutum ne matan shi na farko zai dawa ne hasanau sai matan shi na biyu sai da zubaidatu at-tijaniya sai na uku sai da afiya afiya sai na hudu sai da aisha rigirgi ya rabu da wasu gudun sai da suka mun shi da sai da farihatu da sai da zahara al-habashiya da duk matan shi ma wadda habibin. Ya Allah, ya mu gode.